الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
Islam means submission to Allah and belief in all the prophets. The last is Muhammad bin Abdullah. We want you to recite after me. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Be a witness. There is no deity worthy of worship except Allah and that Muhammad is the messenger. What's your name?
Ali.
Ali. The one, so the new one?
Yeah.
Okay, this is the former and the former one?
Precious.
Precious. And now you're Ali. You have converted already. Okay. Talk about she. I will let you.
Thank you. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 22nd of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble Prophet alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 27th of June 2016. Today, Allah said He has the ultimate proof, and that if Allah has wished, He will guide all those unbelievers that have doubt in His Prophet. He will guide them all to straight path, or He will guide all mankind to straight path if Allah wants, because Allah has the proof. But the issue is, Allah is testing everybody to see how much faith you have. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is told to tell the non-believers who have the habit, who cultivated the habit of you speak English. Yes, Islam means submission to Allah and having faith in all the messengers of Allah. The last is Muhammad. So we want you to recite after us. Recite after me. Ashhadu. The two of you. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. The two of you are bearing witness. There is no God except Allah. No deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. So with this, you are Muslims now. What is your name? Which Islamic name do you want? Maryam. Okay, very good name. One, the other one, which?
Magdalene.
Which name do you want?
Sarah.
Sarah too. Very good. Are you married?
No.
And the other one? Okay, may Allah bless you with very pious husband. We have a gift book that will assist you. And the committee should take care of them. You have to take bath, then you have prayer and worship and many things to conform with the Islamic life. May Allah assist you. So today, Allah said, if you like, He will have made everybody to be on the straight path. But that those who have made it a habit to always prohibit things that Allah has not forbidden, just to see their strength and how much followership they have. Such pagans that tell lies against Allah that this is forbidden, whereas Allah has not forbidden it. Allah is saying, Prophet, tell them they should bring forth their testimony. Tell them, those who testify, that Allah truly has forbidden this thing they are trying to forbid. If they refuse to bring testimony to that, then you, the Prophet, you should never give testimony with them. And you should not follow those who only follow their own whims, their own desires, those who deny our signs and they don't have faith in the last day, and those who associate with their own Lord other small gods beside him. The Prophet ﷺ is told not to bear witness with them. Here, whoever will forbid anything is tasked by God before anybody else that he should bring the evidence that Allah has forbidden such thing. If you don't have any evidence from Allah that something is forbidden, then it's better you take the way of safety. Don't declare anything forbidden which Allah has not forbidden. Allah alone is the judger. Allah alone can declare something forbidden, either through the revelation of the Quran or through his messenger and the practice of the messenger. No any other person can forbid anything which is not categorically forbidden by Allah. And if they do, then bring your testimony. And if they don't have testimony, the Prophet ﷺ is said, okay, avoid them and don't give your testimony together with them. So this is a strong argument against those who are forbidding things. We among Muslims, we are fond of forbidding things which Allah has not forbidden. And we are fond of making things forbidden halal. This is the nature what the Muslims are returned into. You see among Muslims, he will say, the Western education, which we call modern education, which was started by the Muslims themselves. Muslims brought modern education. They brought astronomy. They brought medicine. They brought physics. They brought chemistry. They brought mathematics. In fact, the number zero was discovered by Muslims. Zero is a great number. Before human beings, they never thought zero is one of the numbers in arithmetic. So when you tell them to count, they start from 1, 2, 3, 4, 5. They never know that zero is a number. Now, with the discovery of zero, it is possible to make a computer. Because without zero, computer cannot work. So Muslims have the basis of knowledge. And yet some people will be claiming to be Muslims. They claim even to be super Muslims because they fear God as they portray more than other Muslims. But what they do is they make something which Allah has made halal to be haram. When you hear the word haram, it can only come from God, not from anybody. So how do we have youth to the extent that they will be labeled as Boko Haram? Bring your evidence, witnesses that Allah has forbidden this knowledge from Allah, not from your analogy, not from your ijtihad, not a text from God, from the Quran or the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which says Boko is haram. There is none. This mere declaring Boko Haram itself is enough an offense. Allah will punish you on the Day of Judgment. Others will tell you, this is haram, this is haram, this is haram. We had a time when somebody was saying, blue band is haram. Blue band is haram, margarine. Because he said, it's made from the the thought of being. He will create, concord in his head. This is plant. Majrin, they are plant fatty acids, not from animal. You say haram, my clean is haram. Everything that comes to their mind, because they want to test the resolve of their followers. They want to see whether their voice is strong. So they forbid for their followers things, and in the end, they compound life and make life very distressful for their followers. Without any knowledge, they say, the bank interest we are talking about falls exactly 100% in this category. Because when you ask them, why do you say the bank interest is haram? The answer they said, analogy. We do qiyas. Qiyas with what? Gold and silver. This is the answer. Since it is haram with gold and silver, then it must be haram with non-gold and silver currency. Okay, did Allah say there is usury in non-gold and silver? Did Allah say that? No. Did the Prophet alayhi salam say that? No. Okay, how about the Salaf, the first generation of scholars, what did they say? They said the opposite. They said there is no riba in anything other than gold and silver. So who gave you the authority to say it's haram? By your own ijtihad, by your own conjecture. You say something is haram, categorically haram, and you spread it all over that it's haram. Who told you? And when you want to correct them, they get angry. They get angry. So the bonus of proof is on them. But scholars who are fuqaha have declared that riba is confined to gold and silver. Sa'id bin Musayyib is termed the most learned of tabi'in. The most learned of tabi'in. In Mu'ta Malik he said, there is no riba except in gold and silver when it comes to currency. Clear cut. And so the a'imma followed like that. So once there is no riba in any other things, yes, you can say such and such transaction is disliked, such and such transaction may not be allowed, and you say may not be allowed because it's your opinion. Somebody can differ with you. Look, the riba, the original riba, which is forbidden by Allah. And also forbidden by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is the riba in gold and silver. In gold and silver. We have among the scholars, Abu Hanifa, the great scholar of Chaqq. He said, yes, this riba that is forbidden, it is when it is between Muslims that is forbidden. But if it's between a Muslim and a non-Muslim, it's not forbidden. I'm trying to show you the diversity of knowledge. What is this reason? Because during Abu Hanifa's time, the world is divided into two. Darul Islam and Darul Harb. The house of Islam and the house of non-Muslims. And there is war. He said, if Allah will make halal for you, the wealth of non-Muslims, because you are in a war of in a state of war with them, then for him to make it halal for you, for them to give them 1 gram of gold, for them to return 2 grams of gold, is lesser. Because you are the one gaining from them. In the first place, the money and everything is permissible for you. What I'm trying to say here, there is no more Darul Harb, because we have made treaty all over the world. No Darul Harb. So you should not cheat anybody. What I'm trying to tell you is, fiqh You leave it to the fuqaha. It's not for everybody. In every generation, from the tabi'in, in every generation, there are very, very, very few fuqaha. We told you, out of all the salaf, only four school of thought were transmitted to us in successive transmission that will avoid doubt. Only four. So it's not surprising now, in this world now, as we are, very few scholars of Muslim scholars now can understand the intricacies of modern economy. Very few will understand. That's why the number is so small. Those who understand the intricacy of modern economy and know whether it's usury or not, because fuqaha are always very, very few. Yusuf Ali, the one who translated the Quran, in the translation of the Quran, he said, the modern interest is not a river. And I've told you, the Sheikh of Uthaymeen and Bin Baz too, we read it inshallah before the end of Ramadan, has said it too. And he only quoted what their madhab said before. Ahmad bin Hanbal, madhab. They said it. He just reporting what they said. He didn't do anything. That there is no riba in this money. And our father here, a Maliki jurist, said there is no riba in this transaction. The Sheikh al-Azhar, the pinnacle of Azhar, also after deliberating on the issue, has come up with the conclusion there is no riba in the bank transaction. Some people say, okay, why do they oppose so many scholars? Yes, we have many scholars, but we have very, very, very few fuqaha. Scholars, there are so many, but they are not fuqaha. That's the reason. But how do we know that this ones you are talking about fuqaha? Yes, you know. Because of their adala. Nobody suspects them when they speak. Nobody doubts them. You can only say they may be wrong, but you cannot doubt their integrity. That's why they made them fuqaha. So may Allah guide us in the shafa. So why we stop here is that you should not stop. One of the scholars one time was prohibiting satellite dish. You cannot prohibit satellite dish internet, you cannot prohibit them, but you can prohibit the wrongful use of satellite, the wrongful use of internet. But the satellite dish, you cannot prohibit it. Only Allah can prohibit it, but it's not prohibited by Allah. Yes. Schooling, female, they should read. The Taliban, when they appeared, they made girls' education haram. You cannot make girls' education haram. What you do, you should create conducive atmosphere for girls to study. That is by not mixing with the opposite sex. But you cannot forbid them to learn anything. Nothing is haram on them. Trading is not haram on them, but it should be in a conducive environment whereby they don't mix with boys. So this is the two verses. I think I'll stop here. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله كام 22 watan Ramadan shekara 1437 wanda tai daidai da 27 watan June 2016 to yau Allah ya ce shine ya mallaki hujja baliga wadda ke isasiya wadda take karshe to kafin mu fara ga wani bawan Allah honorable Ibrahim Kontogora ga sadakan Qur'ani 20 abaiwa na gaban malam wato abaiwa malamai na gaba dan ba su قل إن لم تكن لهم حجة واتو كما ذا الله صلى الله عليه وسلم كتشو مشركي إن باسو ده حجة فلله الحجة البالغة 40 ده تقص أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ايه بقى فسر عشرة سيقول الذين أشركوا دي فارة ما يأتي ولما لزمت القريش الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه وقريش لو كنت حجة تلزم جيسو سوك تبتت وأكان أبن دسك القرياني من الشرك نواته أبن دسك قصصان شن الشرك وتحريم ما لم يحرم ما لم يحرم كما دا حرمت أبن دا الله بحرم تربا سوك قاني قرياني أخبر الله عنه بما سيقولون سينام الله قايا من أبن دا زاسو تعينا دا سنامي قرمان قي
على قاية كمانا قاية مسلم تانا ميش
ميك تيجي
Abdurrahman Yusuf Abdurrahman Yusuf 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 Yusu
ka dawo gida ne ke nan sunanka ke nan Yusuf Abdurrahman sunanka wato shi ke ne ya yi kyau sunan musulunci na mai kyau ba shi kai mako me ka ce zuciyar kai ke ma
wallahi kwana biyun nan ba na iya kwanci fere ne in ka tunani yana ci ne
sai ka tafi nan magana a cikin to masha Allah insha Allah ka tsira in sha Allah ka tsira tunda ka zo wanda ake bauta wa Allah shi kadai insha
Allah
to ya kyau to sai kullu ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna nahnu wala aba'una Allah yake faɗan sa wato nan gaba mushrikai me za su ce da Allah yana so da su ba su shirki ba nahnu wato su wala aba'una hakkannan ma uwayenmu ubanninmu ba za su yi ba wala haramna min shay ba za mu yi shirki ba ko ba za mu haranta wani abu ba ko fa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi wannan shirkin da muke yi da kuma wannan haramtar da abubuwa da muke kun ga shine halin mushrikai fa kullum shi dai ba abin da ya dame shi sai dai ya haramta shi kuma Allah kullum sauki yake so abinda ma ake haramtawa sai akwai wani annabi ya dauke ya ce an cire shi a ce halal dan a sauƙaƙa ma mutane to sun ce da mashi'atul Allah wanda da son Allah ake yi fa huwa radin Allah kuma ya dade shi fa qala Allah ta'ala kadhalika kama kazzaba haula to kaman yanda wayannan suka yi ƙarya kazzaba alladhina min qablihim wayannan da suke gabanin su kafirai suka yi rusuluhum manzalin su suka ƙareta manzalin su hatta zaqu ba'sala hatta da suka dan tsani wato azaban mu azabana qul fal indakum min ilm ka tambaye su manzo Allah shin suna da wani ilimi bi anna Allah radin bi zalika cewa Allah ya yarda da wannan shirkin da suke yi cewa Allah ya yarda da wannan haramta abubuwa da suke yi fa tukhrijuhu lana in kuna da wani ilimi fa tukhrijuhu lana ku fito muna da shi ai la ilmu indakum ma'ana kiran ba ku da shi inna ko abinda aka sani je kawai tattabi'una fi zalika illa dhann abinda kuke bi sai zaton ku kawai wa in wa imma ko ma antum illa takhrusun ba abinda kuke sai yawani yarifa yadan kariya kawai sai kuke yi yani tahmuna wa kuna zatoni wa taquluna kadiban fihi ko kuna fadan ƙarya a cikin shi wato kirfa da kai kuke yi abin da yazo maka rai kai ka fada ƙarya kuke yi to sai Allah ya ce qul to manzo Allah ka gaya musu illan takun lakum hujja in ku ba ku da hujja Allah ka gaya musu wallahi hujjatul baligha to Allah ke da hujja baligha mai isarwa ko ga hujja Allah tana isarwa ko san me yasa dan ranar tashin kiyama in ka zo wa Allah ranar tashin kiyama in ka zo wa Allah baka da wani uzuri cewa hujja Allah bata zo maka ba baligha shi yasa duk abinda Allah yake so haram qata zai bayyana cikin duhu, zai bayyana shi wadah, gashi na wannan haram wannan halal. Akwai umuwa mutashabiha, amma su mutashabihan nan sun fada cikin halal din ne ba cikin haramin ba. Amma ana so ka kiyaye mutashabih domin cikin mutashabih din nan zaka iya fadawa cikin me? Cikin haram. To haka addini yake. Falillahi al-hujjatul baligha, Allah ke da hujja mai isarwa, wato iyakar hujja Allah ta Allah kenan. Saboda haka duk abin da Allah ya haramta, wato sai mutum ya gudu da shi, kuma abin da Allah ya halatta mutum ya yi abin da zai yi. Yawanci Ubangiji abu biyu yake muna, umurni ko hani. In ya umurni to kai abin da za ka iya, amma in ya hana ka hannu. To haka yake abu. To tamma ko Allah ke da hujjar shi kakka. فلو شاء لهديتهم لو شاء هدايتهم لهداكم اجمعين ده الله ناصر يشير ده كو ده يشير ده كو غبا ديا فالمنفي في الخارج في الخارج هدايه الكل واتو ابن ده كوي الله يكوري ا cikin nan في الخارج هدايه الكل واتو يشير ده دكان متاني والا فقد هدى بعضهم فدومين الله يشير ده وينسو سن مسلمتا ashe kenan abinda yake nufi da Allah na so da ya shirya ku da ku dukan ku gaba ɗaya ku shiryo to qul aka ce manzo Allah ka gaya musu ihdaru halumma kuzo halumma kuzo wato kuzo ihdaru
shuhadakum allazina yashhaduna anna allaha harrama hadha fa شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم
لما شهد عليكم أن احضروهم وكوزودا ما سشهدونكو الذين يشهدون أن الله حرم هذا كوزودا ما سشهدونكو وانت ذا سشهد سوى أن لا يحرمت أبو بوان نسو سوكا فلان مكة أبو نسك حرمت راقم ماني وانا راقم يانا تي وانا باعة تي وانا باعة تاقيس وانا باعة هوايش وانا باعة تي إذن أبو نسك دي زكي يا حرم تابا متاني فينا أبو بوان شي أبو بوان نرى يوزي to shi Allah yake halumma shahada hukum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hawa kuzo da masu shaidan Allah ya haramta wannan shine yace fa in shahidu domin ka san kafiri kuma zai zuwa da ƙarya wani yace ya shaida fa in shahidu fala tashhad ma'ahum kai ka kai shira tare da su wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bi son su ce wanda ke karanta da ayyuma alladhina la yu'minuna bil akhirati wa su imanil lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma su ga ubangijin su masu karkata ne wato shirkin suna shirki to wannan aya ta nuna wannan wa'azi ne ga dukkan mu musulmi yanzu kada ka kuskura ka haramta wani abu in ba nassi kake da shi daga Allah ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka haramta wani abu manyan malaman mu irin su Malik in sun yi kiyasi suka san ra'ayi ne sai su ce mu muna karhanta wannan amma ba mu ce haram bane haka nassi amma ba mu ce haram bane domin sun san in ka ce haram za a tambaye ka ran tashin kiyama wa yake kawo shaidunka da suka ce Allah ya ce haram to yanzu haram a bakin kowa yake mun tuna muna sakandare wan sun zo muna suna cewa wai bluban haram ne me yasa bludan haram wai da kitsan alade ake yi mutum bai san abu ba kawai kirkiro ƙarya ya lafta mu abu ya zo ya fada makilin da kiran alai da ake makilin saboda ka haram ne shi ma to su ne dai suna ta girma suka zo su da zama muna wannan bala'in da kuke gani ba yanzu aka fara shi ba domin an bude wa mutane kofar abun nan hukunci ba san Allah kadai ke hukunci ba Allah kadai ke haramta abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya haranta abu ba wai da hasan shi yake haranta ba shi ma Allah ne ya mishi wahayin ya halatta ya haramta ba wai shi bane inal hukmu illa lillah duk hukuncin nan daga Allah yake shi kada yake haranta ba so abinda Allah bai haramta ba mutane su bai mun yi magana boko haram ina boko ya zama haram
alhali musulmai ne suka kirkiro boko musulmai suka zo da boko ilimin boko ilimin tib ilimin basariyat ilimin falak ilimin me kuma hisab al manaj abubuwa ga suna handasa musulmai suka kirkiro shi turawa yau suke cewa wurin kakannin ku muka koyi wannan ilimi suna ikirari wurin ku muka koya to yaushe wannan ilimin kayan mu da ya bace suka dauke shi suka gyara suka sai muka hango shi a hannun sai muna so mu karbi abun mu ji wani ce haram ne ku zauna nan cikin tabo kuma karshen zamani am bin az shine komandan soja da aka tura shi kasan Afirkiya suka shiga Masar suna yakin Romawa suna karɓe ƙasashen Romawa da suna buɗe ƙasashe Amr bin Az shine komanda akwai wani sahabi al-Mustawrid sai yace yayi wata magana yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za a yi tashin kiyama ba sai Romawa sun fi kowa yawa lokacin musulmi ke karɓan jizya suna kwace ƙasa daga hannunsu ana cin nasara kansu sai kawai ga wani sahabi ya ce annabi ya ce kuma za su zo su fi yawa sai Amr bin As ya ce mishi aftabi ma taqul ka duba abin da kake faɗa
ala ga ta malan da mai musulunta na miji
Hausa kana jin Hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ta ce ashhadu to
banda ceshin lafiya
baka da tsaron lafiya
amma likita ya rubuta min magani
to
da zan shiga an same ni da magani
an same ka da magani eh to ba komai da zai hal da ka musulunta ba komai da
zai shigo ne
oh to baka ce ashhadu an la ilaha illallah
ashhadu an la ilaha illallah
ashhadu anna muhammadar rasulullah
ashhadu anna muhammadar rasulullah
to fai bara shedan ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon shi to ka zama musulmi kenan mai sunan ka sunan ka na da fa
sunan na da ne yari ne
eh me mu ji shi
wazani ka sani mutumin marjini
marjini to wani suna kake so
ko
ka duba ne kana jin sunayen ba wane ne yake maka kake so
wazan ko umar
Umar kana son Umar to ba sha Allah su Umar ya maka to ina ka makon ina a to za ka mishi ko okay to me baka da lafiya ko
ni ban da lafiya
to an duba ka
an duba ka ina son magani
to ka duba shi da ga nan za ya tsima ka mishi na ko sai mu tsima ka maka
dan ina ga ma'ana ra'ayi ina tsada da na gama makaranta
eh
to Allah ya tsaya na samu aiki
da aiki ba to
mun bari ka gama wa aiki kuma sai mu
to shikenan ya fi Allah ya saka wa ne to sahabin annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abun da yasa ya kamata ku fahimci wannan don ku gane yanda fuqaha suke fitar da hukunci wannan yana cikin muslim hadisi ingantacce ne sai yace mishi absir bima taqul ka lura da abun da kake faɗa domin ba hankali bai dauka shi kuma al-mustawrid ya rantsa da Allah yace ya rantsa da Allah da ran shi ke hannun shi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a hatta yakunu ar-rum aktharun nas aktharun nas kuma nan ma'anar shi aqwa sun fi karfi ko sun mamaye sai Amr bin Az domin suna yakin su suna ganin tabi'ar su suna ganin abubuwan su sai yace eh in ka fadi haka to lalle fa suna da halaye hudu masu kyau kun ga na firasa ta mumuni ya ga halaye na Romawa masu kyau yana ganin kenan nan gaba da wayannan halayen za su rinjaye mu me halayen nan yace musu asra'un nas faqatan ba'da musiba in musiba ta samu mutanen nan da wuri suke farfadowa daga musiba aw shakahum karratan ba'da karra in ana yaki suka jaye daga yaki
to sun fi kuma kowa saurin hada runduna kuma su kai wani hari wato in bature kaga ya ja baya jan bayan rago ne eh ba gudu bane baya gudu sai ka kashabu baya gudu sai ka kashabu sannan kuma yazo yace khairuhum limiskin wa yatim wa da'if sun fi kowa alheri ga miskini da yatimi da da'if nan ne mahallin shahid din mu kunga sannan kuma yace musu menene asra'u min faqatin ba'da al-maut asra'u min faqatin ba'da musiba ko sannan zai yace an amna'uhum min zulm al-muluk sun fi kowa kanje kansu daga zaluncin sarakuna su sarakunan su ba sa cutan su sarakuna ba sa cutan su to in ka duba wani irin tsarin mulki turawa suka yi har ya kai ga sarakuna shugabannin ba sa cutan su kun gane magana mu ba an gaya muna suna sarakuna ba sa cutan su ba to mu yanzu a wannan zamanin za mu iya karantawa wani irin tsarin mulki suke bi da sarakunan ba sa cutan su kun fahimta abu to in ka ce irin wannan tsarin ya dace da musulunci wani zai zo ya ce maka ka ga ko wani malami wani demokradiyyar ne kuma ita ce musulunci domin babu fikihu to tsarin suna khairuhum limiskin wa yatim wa da'if duk abinda suke yi ta doka turawa wannan wanda ya san tura zai sani duk dokar da suke yi komai abinda suke kula yaya za a yi a kare haƙƙin mai rauni wurin haƙa ƙoƙarin haƙa kare haƙƙin mai rauni ne ba su suke ganin kamar mai luwadi ma shi ma mai rauni ne saboda haka yi abinda za a kare shi abin shi luwadin shi ku fahimci abin wannan fafadi ne na shakku amma mubalaga ce na nuna su ba sa so su ga an danna wani an hana shi shakatawa matukan bai taɓa ka ba kai kuma fasta taɓa shi turawa ne suka koya muna cewa a ƙasa in akwai batala shine rashin aiki unemployment yanzu American president da za a kai mai yau report a ce 16% of Americans are unemployed 16 cikin 100 ba su da aiki hankalin shi zai tashi ba mai bacci a hukuma kuma sai an nemo musu aiki to wani ƙasar musulmi yake haka wani sarkin an ce mishi ATP sa unemployed sai sai tare ka ga sun talakawa yana dariya abinda ke tada hankalin hukuma rashin aiki ba bacci dare da rana sai an samu mutane aiki to irin wannan mutanen nan sai suka fitar da wani tsari iktisadi wani tsarin tattalin arzikin ƙasa yanda zai bunƙasa kowa ya samu tsarin tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa domin akwai wani abu tattalin arzikin ƙasa iri uku ne akwai mai bunƙasa yana cigaba haka akwai kuma mai ragewa kawai sai ragewa ke ta yi akwai kuma wanda yake gashi nan da tsaye bai gaba ba bai ba ba akwai wanda bai gaba bai baya ba akwai wanda kuma ragewa yake yi to wanda mu muka zo na musulunci shine wanda gashi nan dai bai gaba bai baya ba profit and loss sharing in an samu riba a raba in ba samu riba ba a haƙura ba ci gaba don ba expansion wani na biyu zai shigo cikin ku ba ba expansion economy is not expanding musulmi ba musulmi expanding economy bunƙasa kamar bom kowa ya samu wayannan mutanen nan suka yi ijtihadi ijtihadi ne su ma ba wai so bane a wurin kokarin yaki da abubuwa yake suka yi wannan abu su suka fito da wani iktisadi suka gane na daya ba abin da ke kawo talauci a daji a duniya sai zinari da azurfa sai zinari da azurfa su suke kawo ma kasuwan ci gaba su ne cikas turawa suka gane haka har wani lokaci suka ce haram a sayar da gold haram a sayi gold domin shi ke kawo na cikas duk lokacin da aka karancin dukiya sai kaga kowa ya je na sai sai zinari ya ajiye don ya ke ya ajiye kasuwa ba kudi sai yunwa sai gwamnati ta ce to an hana sayarwa kuma an hana saya dole ka bar kudin ka ina a kasuwa Bature ya gane zinari nan shine matsalar mutum to shin mu musulmi Allah bai gaya muna ba tun shekara 1400 cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat domin riba a ina take a zinari da ina da azurfa wato in kana so kai arziki da zinari in kana so kai arziki da azurfa ba abinda za ka yi sai talauci ko ba haka Allah ya ce ba to su ba da wahayi suka gane ba da wahala da suka gane haka suka yi watsi da zinari suka yi watsi da azurfa suka koma kan kuɗin da ba riba a ciki suka fito da hanyoyin ciniki iri-iri wanda kowa zai wadata kowa ya wadata to ya shigo kasashen musulmi aka fara shikenan sai suka tashi wannan haram ne dan me dan yayi kama da riba yayi kama da riba to wayanda suke cewa ita kuma riba halal ne ba da kama suke cewa innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba da kafurai da Allah ya haramta riba sai suka ce ai riba daidai take da ciniki ta yi kama da shi saboda haka ita ma riban ta zama halal sai Allah ya ce a'a sun yi kama amma ni Allah na haramta riba na halatta me ko ta ma'anar shi wato in za ka yi kiyasi maganar riba ba kiyasin shabah ake yi ba ba kiyasin shabah ba nan kiyasin iri biyu ne bari in ba ku misali ku yi hankali domin akwai malamai masu ji wannan kuma ba fannin da yawa daga cikin ma malaman ba ne kiyasin iri biyu ne karkashin shi kuma akwai iri akwai kiyasin shabah da kiyasin illa bari in ba ku misali kun san dai kakanninmu da in za su sha ruwa ko za su sha horo-horo ko za me ne suke sha ne ma daga horo suna shan zobo ne ba san shi ba to me suka sani daga horo-horo sai hura sai ruwan tini sai duk zai su ne dai madi to madi menene shi a cikin shi kai ita ce ne dinya shi suka sani ba to a cikin me suke sha a ƙwarya domin ko kwanan nan da aka kawo mana jiya ba sa da shi ƙwarya ce zai ita ce abin shan abu kai ko aku shi to yau in wani irin kakanninmu nan ya shigo kanti sai ga kwalabe ga wata baka ga wata ja ga wata menene ga wata cece menene ga kwalabe ne nan ga sunan birti iri duk bai san su ba to ya shigo da wani abokin shi shi ma sun gani duk ba san wannan abin sha ba to wani in ya tambaya wannan menene aka bude ya iska kuma ga kun ba ta fito giya ce ko za ka ce wannan an shana maye sai ce a kayan maye ne wannan ashe kayan maye ne aka bude maltina ita ma sai kuma sai kun ba ita ma sai abokin nashi domin shi kiyashi sabah ne duk abinda suka kawo zuwa duk haram ne sai ce kai wayannan kwalabin nan gaba ɗaya dukkanin haram ne mu da kawo muna akushinmu da ƙwarya mu sha domin yana ƙiyasin me shaba kama tunda dai sun yi kama aka kawo coca-cola ga tabaka a buɗe ta ma shiga ita iska ya ce wannan shi ɗin nan shine haram domin yana ƙora haram a kama abinda ya kama duk da sun yi kama duka kuma akwai masu bugarwa saboda ka dukkan wa'annan kayan haram ne domin ƙiyasin shaba haka yi to da za a samu mai illa mai ƙiyasul illa faqihi a cikinsu sai a bude wannan kai kofa tana sa maye eh tana sawa malsa sun yi kama warin su daya tana sa maye ba ta sa maye to kawo aje nan wannan coca cola bude baka tana sa maye ba ta sa kawo tana aje nan to ga wani kuma fari kamar ruwa whiskey ko ba fari kamar ruwa bude ita ma sai fat sai ce oh ya tana sa maye tana sawa aje ta can kaga farare wani fari yayin nan wani baki yayin nan wanda yana kallo to wannan yana qiyasul illa yana neman illar da aka haramta giya in tana nan ya haramta in ba ta nan ya me ya halatta bai duba da kamannin qiyasul illa yake to ariba Allah nassan yace qiyasul illa yake ba qiyasul shaba ba domin da ana qiyasul shaba da ita ribar ma ta zama halal dan ta yi kama da me to yanzu da tazo muna economics yazo sai suka ga shaba yayi kama da riban jahiliya ta zinari da azurfa tunda ya kama da shi shi ma haram ne qiyasin me suke yi shaba ta wuce su Allah ya shirar da mu to abinda muke cewa kada ka haramta abu Allah bai haramta shi ba domin shi ma matsala ne wurin Allah ranar tashin kiyama haka karatun mata Allah bai haramta mace ta karatu ba amma abinda ya haramta su me ta kudan maza da mata shi Allah ya haramta so yanda za a yi mace ta karatu ba ta kudan nan shine hanyar addinin musulunci Allah bai hana mace ta yi aiki ba amma ta kudan ta da maza shine Allah ne ya haramta in akwai yanda za a rabe su to shine Allah yake so to kullun da illa ake duba abu ba da shaba ba aka illa ne masalan an yi hamburger in ka san shi hamburger shi ne wani nama ne ake kawo biredi a sa ake nama a gasa nama a sa biredi a yi haka shi ne hamburger a sa mishi ketchup da wani su kayan abin nan sai ka ci shi ne hamburger in an yi shi na naman alade ya zama me amma in an yi na naman sa ya zama me halal amma in ka gansu haka sai an ce maka ga na alade ga nan sannan za ka gane haka sun yi kama kenan ko to nan qiyasul illa kai don kana tambayan ka san alade aka haramta so in ba alade halal ne to qiyasul illa shine aka yadda da shi qiyasul shaba ba yadda da shi ba domin abubuwa sukan yi kama da juna amma kuma ba hukuncin su daya ba dole sai ka nemi illa to shi kuma nan bari in ba ku wani abu ku gani shi kuma qiyas akwai qiyasul jali wa qiyasul khafi sannan wani abin da ɗin kuma shi qiyas wanda yake da Allah ya haramta Allah da kanshi kuma sai ya zo sai ce ga dalilin da na haramta matsalan shan giya Allah sai ya nuna maye ne bai so a shan giya wala taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun shan giya ne wannan mayen ne Allah bai so malamai sai suke wannan Allah ya faɗa mana illar da kanshi illa mansusa Allah ya gaya mana ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana naman layya in an yanka kan wanda ya ajiye sai daga baya ce nayi haka ne dan bakin da suka zo kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dalilin da ya hana ko baki sun zo saboda kan wanda ya ajiye naman layya kun ga nan shari'a ta zo ta faɗi dalilin to in shari'a ta faɗi dalili kun ga shari'a ta faɗa sai muka zo muka samu wannan dalilin shi kanshi din nan a wani abu muka same shi a wani abu ko muka tabbatar yana cikin abun nan to wannan qiyas qat'i to matsalar da ake samu shi ne ko shari'a ta ce ga dalili na to kamar maye na giya sai muka je muka samu mayan nan a wani abu amma sai an tabbata shin yana ciki bari in baka misali yanzu kocen ne hukuncin kocen haram ko dan me tana sama yi saboda ka zama haram amma shi kuma tuwo ne ba tai na bakku akan tana sama yi ku tafi na yadda amfetamin ka san me amfetamin wata kwaya ce mutum da su malamai suna sha wa don su wuridi in mutum ya sha ta ba zai bacci ba ICD yanzu ka sha ta da bude bakin nan har gobe mu tafsiri nan ba kai bacci ba domin za ta cire maka wahala kaka an ce masu skola ma masu wanki suna shan ta dan yayi wanki sosai amma in maganin ya kare ya je kwanta zai zama kamar abun nan kamar kafa to an shi ta min halal ko haram mutum ya sha abu ya buga kwakwalwar shi ya zama bai jin bacci kaka kwana biyu uku bai jin bacci halal ko haram kun ganan tunda mun san Allah ya haramta giya da maye sai kuma nan sai muka samu wani abu yana yin irin yanda giya take amma kuma ba irin shi ba kamar shi ba irin shi ba kamar shi domin ita giya bacci ma take saka haka ma ba ka san abinda kake faɗa ba wannan kuma kana falke ne sosai ka san abinda kake yi na gaya muhammad malamai wuri ji suke da shi to nan in kai kiyasi kun san abinda za ku ce ana akrahu sannan za ku ji zai iya zama haram kuma sama sai ka ce ana akrahu ina karhanta shi dan baka da illan nan illan abinda kake da ta me da giya amma sai ka ce amma duk lokacin da ya kai haddin zai cuci dan adam ya bata dan adam wala tulqu bi aydikum ila atahluka sai ka ce duk lokacin da ya kai haddin haka ya zama mai haram ko fanci abu amma ba za ka ce haramun ba an fita min haram haka wanda ya sha kofi gaske za ka ce mai haram amma in ya sha da zai kuma cuce shi ya hana shi bacci ya zama me gorofa za ka ce haram ne a'a amma in ya zama har zai cuce shi ya zama me haram domin wancan haram bin nas ne wala tuqu bi aydikum ila at-ta'alluka kuma shi yasa ita giya in ta taba jikinka najasa amma inda amfetamin ko kofi ko goro ya taba jikinka najasa ne ba najasa bane domin da kiyasi ne ka karhanta shi Allah kira da
mu.
To saboda lokaci yayi ko? Okay, gani ke roko ne kawo. Wannan wata baiwa Allah Aisha Umar Gusau ta ba da 10,000 tana bara addu'a mahaifiyarta ta rasu kuma menene Allah menene mata zuriyarta Allah ya shirya mata zuriyarta 10,000
Dalla kafin ka fara akwai wata mata da ta yi wata tambaya
wai ta tambayan ta shi ne an ɗaura mata aure da miji kafin a kai ta ɗaki sai mijin ya rasu saboda ka sai tambaya ko za ta yi idda kuma ya maganan gado shi shi ne daman da an ɗaura aure in mutuwa miji ya yi to tana da idda ko ya shiga wurinta ko bai shiga ba shi ne wata hudu da kwana goma sannan kuma za ta gaje shi to Allah ya fata miki da alheri to Allah ya fata mata da alheri ya zubar da shi ya to ba azumin shi na nan lafiya can I stop mu'amala with a friend who has problem hey you talk
I restrict myself.
What is salam? Yes, because this was a salam. But try to teach him how to behave like a Muslim. But you never stop saying salam to him.
Okay, there were Allah my name Adwa Awrid. But there were Allah Daru me too. There was Allah about to meet you in a garden. What
can I do? Can I do my name? Can I do my name?
To je to. Ja,
to
Allah ya ba ta miji nagari sai da awa mai haske Allah ya tsalla gafar ta mata
amin
kuma Allah ka san iya bukatunsu waɗanda suke fatan iyayen iyayensu da suka rasu suke fatan a sa su cikin addu'a da ƴaƴayensu da suke fatan Allah ya sa su zamo shiryayyu da ya Allah mu roƙi ka Allah ka ji kan iyayen nan nasu Allah ka zafarta musu ƴaƴayen nan nasu ya Allah mu roƙi ka Allah ka shirye da su ala siratikal mustaqim Allah ka shirye da su ala siratikal mustaqim ya Allah mu roƙi ka ƴaƴayen mu da kuma mu Allah ka shirye mana da su ala siratikal mustaqim Allah mu roƙi ka ƴaƴayen mu da kuma mu Allah ka shirye mana da su ala siratikal mustaqim Allah ka ba shi ilimi mai yawa mai amfani.
Amin.
Allah ka ba shi dukiya mai yawa mai amfani.
Amin.
Allah ka ciyar da mu warki daya.
Amin.
Kowa da bukatar shi ta alkhairi Allah ka sani ka san kiyayen bukatunmu. Allah kai ne masani da bukatunmu. Wanda ka sanya cikin zukatanmu har muka kai zuwa gare ka muna neman ka taimake mu ka biya mana bukatunmu.
Amin.
Wanda ba su taho ba suna tuka kai ne ka san su. Allah ka biya mana baki daya.
Amin.
Allah ka sada mu da rahmanka ka biya mana bukatunmu na duniya da na lahira baki daya.
Amin.
Shugabanninmu da ke shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka sa su zama adalci wa al'umma adalci.
Amin.
Allah ka sa su zama masu tausayi su tausaya wa al'umma.
Amin.
Allah ka ba shi ikon tausaya wa al'umma.
Amin.
Allah ka ba shi ikon tausaya wa al'umma. Allah ka ba shi ikon kare shi da al'umma. Ya Allah mun roƙe ka kuma Allah mun roƙe ka Allah mun roƙe ka Allah ka karɓa mana addu'o'in mu
amin
Allah ka karɓa mana addu'o'in da muke cikin wannan wata na Ramadan
amin
kuma ibadun da muke a cikin wannan wata ya Allah da kai alƙawarin nan nan ka wa Allah ka nunka mana
amin
marasa lafiyar mu kuma Allah ka ba su lafiya
amin
Allah ka san su ko su waye ba su da lafiyar nan da muke ta addu'a a kawunansu a kawunanmu da su Allah ka san su kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su daga cututtukan da suke yi
amin
ɗan uwanmu waɗanda suke yi a cikin ƙoƙarin taimakawa wannan addini na musulunci da dukiyarsu da bakunansu da dabararsu da suke yi da wa'azuzzukansu da karatuzzukansu ya Allah mun roƙe ka Allah ka saka musu da alkhairi
amin
Allah ka taimake su Allah ka saka musu da alkhairi
amin
wanda kuma suka rasu Allah ka jikar su ka saka musu da alkhairi
amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina
اللهم
انت العفو تهب العفو واعف عنا
اللهم
انت العفو تهب العفو واعف عنا
اللهم
انت العفو تهب العفو واعف عنا
ربنا
عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير
ربنا
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
آمين.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
آمين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين.
اللهم إنا نسألك من الخير كله. آمين. وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
آمين.
ونعوذ بك من الشر كله. آمين. وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
آمين.
اللهم صل على محمد. لكن وعلى آل محمد
آمين
ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
آمين
وبارك على محمد وعلى آل محمد
آمين
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين
وسلام على المرسلين
آمين
الحمد لله رب العالمين
آمين